barki sasanin sojoji sansani
idan biki sansani yan mata
sansani barki sansani sojoji sansani biki sansani yan mata
sansani
barki sasanin sojoji sansani
idan biki sansani yan mata
sansani barki sasanin sojoji sansani idan biki sansani yan mata
yau na kaman ni kin fi yan mata yan birni kyau ya fulani masu kyau na cikin sansani kaman ne mu guda ɗaya ne ke ce ni sallar mu ta gane ba ki san ki zuwa in ba ni
mi kyawun gani hasken zamani in babu kai babu ran gata sansani
barki sasanin sojoji sansani
idan biki sansani yan mata
sansani barki sasanin sojoji sansani idan biki sansani yan mata
kore shudi da zabi wanda kike so kin ji ba kya yi min ja fada sai kin ji marurun so daren da take ya fashe dan kurji tafidi aiki da babu mai jinya ta kin ji barki sansanin sojoji sansani
idan fiki sansanin yan mata
sansani barki sansanin sojoji sansani idan fiki sansanin yan mata
sansani sojoji sansani